Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da Sarau Abubakar na aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 19 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Alheri da kanin labarai.
Babbar jami'a ba da agajin gaggawa ta Amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara kaimi wajen dakile matsalar karancin abinci a yankin gabashin Afirka, tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula 6 a ƙasar jiya Litinin, a lokacin da Rasha ta kai hari kan wata mafaka mai hawa 2 a garin Torres da ke gabashin ƙasar. An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya Litinin a shari'ar Steve Bannon, wanda ya taɓa zama babban mashawarcin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume na cin mutuncin majalisa ta wajen ƙin mutunta sammacin da kwamitin da ke bincike harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 ya yi masa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ‘yan bindiga sun sace mutane 81 tare da kashe wasu 2 a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. To ko me masana tsaro ke cewa?
Dangane da wato samar da abinci kenan, wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma. To duba da wannan, akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa, ta yi mai yiwuwa kuma a samu yanda za a samu bakin zara.
Hukumar lafiya a kasar Ghana ta tabbatar da bullar cutar Marburg mai saurin kisa a kasar. To ko me ɗan kasar ke cewa?
Gaskiya ni da naji batun ciwon, gaskiya cikin ai sanyi nake sai nan. Magana na ma yayi wani abin ga don kan ciwon ga. Allah don ciwon nan gaskiya. Bai zuba ni dai ban gani ba, ma ni ban so mu gani.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara kaimi wajen dakile matsalar karancin abinci a yankin gabashin Afirka, tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace. Shugaban hukumar raya kasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar karancin abinci a yankin Kuriyar Afirka. Don haka dole ne kasashe su ƙara kaimi wajen dakile matsalar yunwa a yankin. A jawabin da ta yi jiya Litinin a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa ta birnin Washington, Power ta bayyana cewa ƙasar Sin ta yi ƙaurin suna a wajen gaza sa hannu a ayyukan jin ƙai a gabashin Afirka. Ta ce idan ƙasar Sin ta fitar da ƙarin abinci da takin zamani zuwa kasuwannin duniya, za a samu sauƙin tsadar abinci da takin zamani da kuma nuna hujjarta na neman zama jagora a duniya kuma Armenia ga ƙasashe masu cin gaba a duniya a fannin tattalin arziki. China bata mayar da martani nan take akan kalaman na Power ba. Power ta kuma soki kasashen da suka ki yin Allah wade da yakin da Rasha ke yi a Ukraine da kuma illa da yake yi a kasuwannin abinci ta duniya. Jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula 6 a ƙasar jiya Litinin, a lokacin da Rasha ta kai hari kan wata mafaka mai hawa 2 a garin Torres da ke gabashin ƙasar. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na Facebook cewa masu aikin ceto sun gano gawarwaki 2 a cikin baraguzan ginin, inda suka ciro mutane 3 da ransu amma ɗaya ya mutu a asibiti. Wani hoto da aka yayata ya nuna masu aikin ceton na tono baraguzan ginin, amma hukumar bayar da agajin gaggawan ta ce an dakatar da neman waɗanda ginin ya afkawa. Rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari. A ɓangaren diplomasiya, babban jami'in kula da harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana a jiya Litinin cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin ƙasar Rasha ta kawo ƙarshen killace tashar jiragen ruwa na Ukraine da ke Odessa da sauran wurare da rayuwar dubun dubatar mutane ta dogara gare su, da kuma zai taimaka wajen magance matsalar karancin abinci a kasashe da dama. da yake magana da manema labarai a Brussels Borrell ya ce dole ne Russia ta kyale fitar da hatsin Ukraine zuwa kasashen waje. In ba haka ba kasashen duniya su ce Russia na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar bil'adama ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci jiya Litinin a shari'a Steve Bannon wanda ya taba zama babban mashawarcin tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump da a yanzu ke fuskantar tuhume-tuhume biyu na cin mutuncin majalisa ta wajen kin mutunta sammacin da kwamitin majalisar da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 ya yi masa. Kwamitin ya gayyaci Bannon ne saboda masu bincike sun yi imanin cewa ya san wasu abubuwa na harin da ɗaruruwan magoya bayan Trump suka yi yunkurin hana majalisar tabbatar da nasarar da ɗan Democrat Joe Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Daga cikin tsoffin jami'an Trump daban-daban da kwamitin ya nemi ya bada shaida, Bannon na cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna da kin gabatar da takardu da kin bayyana a lokacin da aka shirya gabatar da jawabai da kuma yin kalamai masu zafi a bainar jama'a game da binciken. Idan aka same shi da laifin cin mutuncin, zai fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru 2.
To madalla, an jima kadan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. A Najeriya, ‘yan bindiga na ci gaba da baje hajjarsu a wasu yankunan kasar tare da ƙara jefa tsoro cikin zukatan jama'a. Abin da ke nuna hakan shine yadda ‘yan bindigar suka sace mutane 81 tare da kashe mutum 2 rana ɗaya ƙaramar hukuma ɗaya a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ayyukan ‘yan bindiga na ci gaba da ta'azzara tare da ƙure tunanin ‘yan Najeriya musamman na arewacin kasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, ‘yan bindiga ne ranar Litinin ta wannan mako suka yi wa ƙaramar hukumar mulkin sabon birni ƙawanya, inda suka sace mutane a ƙauyuka daban-daban tare da kashe mutum 2. Honorable Aminu Al-Mustapha Boza, ɗan majalisar jiha mai wakiltar jama'ar ƙaramar hukumar, ya bayyana yadda hare-haren suka auku.
Dama manomanmu ne suna noma, dama kullum ana yi kullum ana yau ne abin ya ta'azzara. Wanda babban matsala su ‘yan ta'adda ma suna nan zagaye da mu, akwai wasu nan dajin teke. Akwai wasu gidan Sale tsakanin gidan Sale da ɗan Dutse, wanda yau ɗin nan tsamaye sun ɗauki mutum 19 sun ka sake ɗaukan mutum 4 sun ka kashe mutum guda wanda ake ce makamai, sai suka taya mazau suka sake ɗaukan mutum 11, suka zo nan ƙasar unguwar Lalle suka ɗauki mutum 15. Abun bakin ciki ma nan unguwar Lalle akwai sojoji wuri, suka sake zuwa Ɗangawa suka kashe ɗan Alhaji Ayowa. Sun ka sake ɗaukar mutum 7 sun ka tafi da su. Sun ka sake zuwa can hanyar can sabon birni Gariki ta wuce har ta tafi Isa, wanda sun tare wata mota sun kwashe matar da a ciki suka bar yarinya a shekara 2. Mun ba da umarni a kai ta wurin jami'an tsaro. So a yau dai abu ke diddiga abin da suka ɗauka yau mutum 81. Yau ɗin nan 18 ga watan 7 hijira ta 2022 a yau wannan abin ya faru. Duk jami'an tsaron da ya kamata mu faɗa ma mun faɗa musu.
Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda ta fitar da wani bayani na cewa ta kama 'yan sa kai 6 akan tuhumar kisa, sata da kuma ƙone gawar wani dattijo ɗan shekara 80 a garin Gwadabawa duk a jihar ta Sokoto, tare da kama wasu da ake tuhuma akan aikata laifuka daban-daban. Sai dai na kira kakashi rundunar 'yan sandan DSP Sanusi Abubakar akan hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar mulkin sabon birni, amma rashin kyawun sadarwa daga wurin da yake ya hana mu yi magana. Na kuma tuntuɓi masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ko me satar jama'a da yawa haka yake nufi ga sha'anin tsaro.
To wannan kamar wani muhimmin sako ne zuwa ga gwamnati wanda kuma yake da hadari dangane da abin da ya shafi tasirin samar da abinci. Idan muka dubi tasirin da yankin karamar hukumar sabon birni yake da shi dangane da wato samar da abinci, kenan wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma. To duba da wannan, akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa, ta yi mai yiwuwa domin a samu yanda za a samu bakin zaren. Sannan kuma wato su waɗannan 'yan ta'adda watakila akwai baƙi, ina da hasashen ƙwarai da gaske cewar akwai baƙi waɗanda suka shigo wannan yanki domin sun kaucewa aukawa ƙaramar hukumar Isa wacce ta ci kusa da yankin da Bello Kirji yake wanda ya bada shelar cewa duk wanda bai yadda ya aje makami ya daina kai hari bai fita daga wannan yanki.
Matsalolin rashin tsaro a Najeriya dai da yawa jama'a ke ganin ya gagari mahukunta, abin da ya sa wasu jama'a suka dukufa wajen neman daukin Ubangiji ga magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta da da labaran duniya kashi na biyu.
Mukaddashin shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ayyana dokar ta baci kwanaki biyu kafin ƴan majalisar dokokin kasar su haɗu domin zabar shugaban kasa a tsibirin da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma fada da rashin tabbas a fannin siyasa. Sanarwar da aka fitar a ranar Lahadin da ta gabata ta ce an sanya dokar ta bacin ne domin kare lafiyar jama'a da kuma kula da kayayyaki da ayyuka masu muhimmanci da rayuwar jama'a. An rantsar da Wickremesinghe a matsayin mukaddashin shugaban kasa bayan murabus ɗin Gotabaya Rajapaksa a ranar Alhamis. An kuma sanya dokar ta ɓaci a fadin ƙasa a makon da ya gabata bayan masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Prime Minister. Wannan dai shine muhimmin ginin gwamnati na uku da suka mamaye a cikin makon mai cike da tashin hankali wanda ya kai ga hamɓarar da Rajapaksa, ƙasar mai mutane miliyan 22, ta rasa kuɗin shigar da abinci da man fetur da kuma magunguna, sannan ta kuma gaza biyan basussukan da kasashen duniya ke binta. Daga ƙarshe ƴan majalisa sun fara kada kuri'a jiya Litinin don zaben shugabar ƙasar Indiya, a zaben da ake sa ran wata mace ƴar jam'iyya Bharatiya Janata mai mulki a ƙasar za ta lashe. Zaben Draupadi Murmu zabe ne na cika doka kawai, kasancewa jam'iyya Bharatiya Janata tana da isassun kujeru a majalisar dokokin tarayya da na jihohi da za ta tura dan takarar da take so. Akwai kuma yiwuwar ta samu goyon bayan wasu jam'iyyun yankin a majalisun jihohi. Matsayin shugaban kasa na al'ada ne kawai, amma matsayin zai iya zama mai muhimmanci a lokutan rashin tabbas a siyasa. Za a ida kuri'un da aka kada a zaben na jiya Litinin a ranar Alhamis. Idan aka zabe Murmu za ta zama shugabar kasa ta farko daga ɗaya daga cikin kabilun kasar, kuma mace ta biyu a tarihin Indiya. Ita ƴar kabilar Santal ce ƙiraru.
A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun lafiya. Hukumar lafiya a kasar Ghana ta tabbatar da bullar cutar Marburg a kasar, biyo bayan kammala gwada samfurin jinin wasu mutane biyu da aka yi zaton cutar ce ta yi sanadiyar mutuwarsu a jihar Ashanti. Makonni biyu da suka wuce ne aka sanar da bullar cutar, amma hukumar lafiyar ta kasar ta sanar da kai samfurin jinin waɗanda aka yi zaton cutar ta kashe a cibiyoyin gwaje-gwaje ciki har da ta ƙasar Senegal. Daga Kumasi, wakilin Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar lafiya ta ƙasar Ghana ta tabbatar da bullar cutar Marburg a ƙasar, wato cuta kenan mai kamanceceniya da Ebola mai saurin kisa. Daraktar kiwon lafiya a ƙasar Dr. Patrick Kumabuaje ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya Lahad, inda yake cewa an tabbatar da bullar cutar bayan an gudanar da gwaji da dama. A ranar 7 ga wannan wata na Yuli ne rahotanni daga jihar Ashanti na ƙasar Ghana suka nuna cewa mutane biyu sun harbu da cutar kana sun mutu. A don haka mun hanzarta gwada samfurin jinin mutanen da ake zaton sun kamu da cutar a Institute Pasteur da ke Dakar na kasar Senegal da kuma Noguchi Memorial Institute a nan kasar Ghana, tare da taimakon hukumar lafiya ta duniya, inda an ka tabbatar da cewa lallai cutar ta bulla a kasar, musamman a jihar Ashanti, inji sanarwar. Dr. Franklin Nasiedu Bekwai, daraktar kula da harkar kiwon lafiyan jama'a karkashin hukumar lafiya ta kasa, ya bayyana cewa mutane 34 ne suka yi mu'amala da waɗanda cutar ta yi sanadiyar mutuwarsu, kuma su dukkaninsu an killace su, amma babu ɗaya da ya harbu da cutar.
34 contacts and there. They were all not showing any signs or symptoms except one. So we took a sample yesterday. She had come out as negative.
Dr. Imoru Faisal, ɗaya daga cikin likitocin da ke kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a asibitin South Central da ke jihar Ashanti, ya tabbatar da bullar cutar a inda ya bukaci da al'umma su garzaya asibiti muddin sun gano alamominta.
Yanzu haka mun tabbatar da wannan ciwon da muka dauki tuni muka kai shi da aka ce aka yi investigation don tabbatar da mun mutane da suka rasa rayukan su sun biyu sun kamu da wannan cutar da ake kira Marburg virus. Zaka ga jikin mai shi ya yi zafi na farko kenan, kun mai shi ya kai ko ji zai gani cikin ciki, kun mai shi ya susa jikin shi zai ga jini ko na fitowa cikin idanun shi. To wannan alamomi ne ga mutum kamar mutum in ka ga a cikin dan wanka haka ya ka yi mai nasiya ya yi kokari da maza ya ce a yi mai gwaji kuma duba shi.
To ko ya al'umma na kasar suka ji da wannan labarin?
Naji tsoro sosai, naji tsoro kan batun ciwo sosai don ban ganshi ba, ban neman ganin shi, kuma Allah ya kiyaye.
Sunana Muhammad Alhassan. Gaskiya ni da naji batun ciwo gaskiya cikina ya sanyi nake jin nan, magana na ma yayi wani abin ga don kan ciwon ga Allah, don ciwon nan gaskiya bai zuba ni dai ban gani ba, amma ni ban so mu gani don na jo ya shigo gari.
Ghana ta kasance kasa ta biyu a yankin yammacin Afirka da cutar ta bulla baya ga kasar Guinea, amma a cewar hukumar lafiya ta duniya an tabbatar da samun kullar cutar a kasashen Angola da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da Kenya da Afirka ta Kudu da kuma Uganda. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla a gaida Hamza Adam. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashiyar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kuwa ne sabon shiri na tsakan wuya. Muna nan a jihar Kebbin Arewa maso yammacin Najeriya, muna duba dambarwata ta siyasa. Wasu akwai wani darasi ne da Kebbi za ta yi kuwa daga jihar Zamfara akan yadda Zamfara suka warware rikitansu na siyasa tsakanin manyan 'yan siyasansu. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirinmu ne yau. Sannan kuma za ku ji masu muhawara suna tattauna wai ko akwai wata hanya da mutanen APC za su shawo kan Aliyu ya sake dawowa cikinsu. Ba tare da bata lokaci ba, zan hada ku da Muhammadu Nasiru, wakilin murya Amurka a Sokoto da jihar Kebbi, tare da bakinsa Sani Zauro da kuma Abdullahi Lamba. Malamai mu je.
Kuna so ɗan jarida su tsaya su dubi Kaduna, su dubi Borno, su zo su dubi Kebbi, su wani aiki aka yi magarin Birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje su a da. Ma'aikata nawa yanzu ba aiki ba a ba su aiki su ba, har da Audu Lamba. Na ba aiki ba a bani aiki ya kuma gina na yi iske ni yace zai biya ni kudina, ya biya ni kudin aiki na, na yi chief of staff, na yi advisor, ya ce zai biya ni, ya biya ni. Na zo na yi yanzu member da civil service commission, bai bani saboda garanti ne, bai bani abin da quality allowance ba. Duk wanda ke iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah, akwai mutane da aka liƙe albashin mutane a tambaya yanzu menene wani sai ake kan mutane abubuwan da a duba cikin riya har yanzu in ka biyo din ka bi ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government da sauran jihohi wanda biyu ya shiga cikin Kaduna ya ga irin yadda aka juya Kaduna ta koma, wanda biyu ya je Kano ya ga yadda aka juya Kano, wanda biyu ya je Maiduguri ya ga yadda aka juya. To mu abinda muke fata ba mu zo zagin wani ba, ba mu zo cin wani, a haƙƙin nan da aka ba mu sunna amana ya samanta adalci ga ma'aikata, samanta aiki ga ayyuka na raye kasa. Don har yau mu ba a taɓa kawo wani babban amshaki a garin Birnin Kano cewa ya zo ya kaddamar da aiki da ya kai naira miliyan 1,000,000 ko miliyan 2,000,000 da aka yi wajen ci gaban jihar Kano. Don kuma an yi ina son isa ina aka yi shi.
To yanzu
alaƙa lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na gwamna ya zo da wasan jihar kaddamar da ayyuka. Ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da ayyuka. Shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi. Muna da labarin an zo da wasu gwanjo an je an gwada wani fili da ake wai wani za a yi tara. Wani za a yi wurin abin garin Shanu. To aikin nan aka wuce. Ya wuce a kashe miliyan 100 ko miliyan 150. Irin wannan aikin ya kamata a ɗauko wasu na aikin ci gaba suna filaya ƙofa suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'a ƙasa za su rayu ko shi kenan sai a bi mu haka nan zube.
To yanzu Alhaji Abdullahi Lamba, ficewar ku daga cikin jam'iyyar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka ɗauka ganin cewa kila
kun sai wani ne. Mutane ne da ke kunyan wayo ne Allah mu dawo mu ce su kanmu da kanmu. Don aiki ya riga ya sani. Yan takarar da suka hito da Aliyu ya zo shi ya ɗauko Atiku ya gabatar kuma shi ya jagoranci aka tsaye da Atiku takarar gwamna kuma shi ya ba da taimakon duk abin da ake so. Ya haɗu wurin ɗahir manga an je ɗan gudunmuwa ba a sa wurin maza takarda wa maku duk su ba da gudunmuwa don a yi nasara amma ƙarshenta ya aka kwashe da su. Jihar da take babu duk wanda ya san jihar Kano sai tara goma in ya dawo kanta sai ganin wani abin da ya canza. Don babu wani abin da aka kula mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi.
To Alhaji Abdullahi Alhaji Sani da yake muna so mu mai da hankali ne akan siyasa ka cokan da yake
ga rurar da azu lamba magana sarrafa ta baka ba madakan mulki ta nake ba
magana mulki
da kanta da din ya san magana mulki ta zai da ni ban kuma magana da shi sai dai yayi buga sakataren gwamnati su zai da kai waya don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati take kai aiki jaka sai dai zauro bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jaka ba ni abu da ni sani siyasa magana siyasa dai ta mukai wannan magana a jita da ban ta siyasa mukai sannan kanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati yayi karza gwamnati bai karza ba shi dukkan siyasa ta jihina suka gudu yanzu to a yake zanen wata ya sanar da tawar koshin bai taba so kanta ba sannan ta bai taba so kanta ba sannan a ce kuma gudu shi ka bada arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san ci hakka a ce kuma gudu me yasa ya kashe PPP ta da Audu Lamba an kai da Audu Lamba an kashe PPP ta da ko so ka ya mace PPP ta sai ya kuce ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda yanzu iska ka dauka shi kai cikin washi wace amma halin da muke ciki yanzu shin kwannan da su Audu Lamba sun kuwa PPP can tori shin yanzu PPP na da da su ka tambaye shi ta kom sannan su PPP sun anshe su amma da ta ba da gaskiya ba Audu Lamba shi tunane bannin da yawa PPP suna nan sun rubuta rana kaza ga wadan kaza Audu Lamba ya soke su rana kaza ga wadan kaza wani ya soke su sunan sun aje magana cewa mai magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba magana aikin gwamnati zaka daka shi magana aikin gwamnati duk wanda a ci hakkari ya sa Atiku Babu da yake yayi aiki gurgudu gurgudu aikin gwamnati Atiku Babu da yayi aiki ko ana so ko ba so ko Atiku Babu da yayi aiki wallahi zaka ta don kana magana ba mai sama ansa ba
don
kana magana ba mai sama ansa ba aka zaka ta ka ne don kana magana
mai bango
ko da kace ni Aliyu yayi mai riga yayi mai tago alhamdulillah Aliyu yayi mai riga yayi mai tago amma Aliyu ba ta kaso ka te ba ba so ki Aliyu ba ko ina ban ci Aliyu bai min kwali ba ni alhamdulillah hakko ina ci Aliyu mulki Aliyu ga kwali shi kuma na unguwa da gwamnati Aliyu ban bace ba hakko ban bace Aliyu kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da take ciki yanzu Atiku Babu shi a gwani dole dole dukkan siyasa da bai kare Atiku Babu da makin Allah ne ni wallahi ina kare Atiku Babu ga aikin da ya ji hakkabi don ina ji sahabu don muna da wani 200 da wani abu da kanta da kanta da kanta nayi magana ta kai magana na kyari in ko gaddi ba muka maji in aji wa nayi lokacin kwana abin da garin mu 200 da wani abu a kai adiba ko wacce karma hukuma ina gwannin Atiku bai aiki ba babu shi sannan dan dan kwagil da ai ta kan wanda ya aiki wanda ya aiki babu abin da Atiku Babu ba wanda aka bai Atiku Babu ba ya biya Atiku Babu ya bashi kai Atiku Babu ya biya bashi kai Atiku Babu halin da muke ciki yanzu tun mai hasa da Atiku Babu a cikin wahala
don haka ce a teku babu da shi ba shi baka ne gwani ba Allah ya bashi kuma ɗan kafa ci a teku babu kace bai aiki ba da kai ciki don ka ji hawaye kuriya ɗan kace a teku babu da wani kware bane da kai ciki don ka ji hawaye kuriya ɗan kace a teku babu da kware na in aiki sadai ka samu in aiki zunubi yayi da kai ciki in aiki sharri yayi da kai ciki audu lamba mu komo mu Allah mu yi magana siyasa ba magana mulki ne kai ba magana mulki ba so da yake a teku babu da abin da ayyukan da yayi ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadduwa babu inda Allah ya tukuwa gudu ya yi ba wallahi sai kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya sai kila dai da siya ku kun gilaka ba sai da kila biya ta aikin ka ba kana da magana kana da haƙƙin kai magana don kai mai aiki bai biya ka ba kana da haƙƙin gare shi duk da dan da mun kai cikin Najeriya in muka tafi ai haniya amma da an kasa Atiku babu da shi a cema babu dan da an kai fada hammaka ba bai lafiya da hada da zari Atiku babu da har ya kasance tulungu yace a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode kwalle da mikinka assalamu alaikum kuma jin barka kwalle in bato harka kwalle in harka siyasa za a yi dani a tabbata in yi mun harka kwalle wallahi sai wata zai in yi kun mun Allah harka kwalle a ci mata zai barka siyasa ne a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode
eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan wadannan maganganun da Allah sai ne sannan kuma wace irin dama ce kun gani
irin ke so mu duba a fata suna yankon wa Allah ya yi magana abinda ake kwalle ba nan ba ne abinda a
Allah ya zabe shi don biyan bukata tukwa mu Allah ya zabe don biyan bukata kuma ya zabe
na'am Allah kai kai bada mulki kai kai zo Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikun ka su kare mai mulki kana aiko aljinnu ka kare mai mulki mu ko muna roko Allah ya kare atiku ba gudu
Alhaji Abdullahi yanzu
da yake yanzu wani kai ba sai wani kai kuma har abada ban yi amma duk wanda yayi mun aikin da ba daidai ba dole a fade shi
to mu ka tukwa mu da mun aikin daidai
na so ba ni son dan gwandu gwana wannan zalunci ne abinda ta ne in an ba albasa ruwa a baya no
yanzu da yake hukumar jam'iyyar PDP wace irin dama ce ku ha gani kila ga jam'iyyar ta PDP wanda za a exact ya samu galaba canza abubuwan ta ganin an yi mata ba
to jama'a bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhawara din kuma zamu duba shin wai maganar tsayar da dan takarar gwamna ne kawai take jin waɗannan rigingimu ko kuma akwai wasu abubuwa da mutane ba su sani ba su wanda suke wannan muhawara din yan cikin gida ne na siyasar Kebbi watakila za su gaya mana yanzu a madadin su bakin namu wanda sarafu nan gargajiya ne dukkan su guda biyu wato Sani Zauro Zannan Gandu da kuma Abdullahi Lamba dan masani ya wuri tare da Muhammadu Nasir da shirya wannan muhawara din Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington DC mun boku lami lafiya assalamu alaikum
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
babbar jami'ar bada agaji ta Amurka ta buƙaci kasashen duniya su ƙara kaimi wajen daƙile matsalar karancin abinci a yankin gabashin Afirka tare da bayyana ƙasar Sin a matsayin ƙasar da ba ta yin abin da ya dace shugaban hukumar raya kasashen duniya ta Amurka Samantha Power ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine ta ƙara ta'azzara matsalar karancin abinci a yankin kuriyar Afirka don haka dole ne kasashe su ƙara kaimi wajen daƙile matsalar yunwa a yankin jami'an agajin gaggawa na ƙasar Ukraine sun ce an kashe ƙarin fararen hula shida a ƙasar jiya Litinin a lokacin da Rasha ta kai hari kan wata mafuka mai hawa biyu a garin Torres da ke gabashin ƙasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana a shafinta na Facebook cewa
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka na mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da yan uwa da kuma al'umar jamhuriyar Niger bisa rasuwar shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Jaku wanda ya rasu da yammacin jiya Litinin Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tiya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC